kungiyar ta likitoci tana tuhumar gwamnati da yiwa mambobin ta rikon su kainan kashi kuma ba ta nuna himmanta wurin tattaunawa akan tsarin aikin su ba. A wata sanarwa da kungiyar ta likitoci ta fitar da yammacin jiya Talata na cewar likitocin sun zargi gwamnati da rashin himma wurin tattaunawar, inda ta gaza gabatar da wakilai na dindindin a wurin wannan tattaunawan, sai dai kulliyami tana canza wakilan nata ne, kuma hakan na sa tattaunawar baya ci gaba. Kazalika take gabatar da waɗanda ba za su iya zantar da hukunci a madadinta ba. A ƙarshen wata zama da shugabannin likitocin suka yi a jiya a garin Kufreduwa don ɗaukan shawara na ƙarshe akan yajin aiki da suke yi na sai baba ya gani. Nan ne shugaban kungiyar likitocin Dr. Kwabena Opoku Adusai da babban sakataren kungiyar Dr. Frank Sribo suka sanya hannu akan wannan sanarwa da ke bayyana matsayin likitocin cewa a ranar Juma'a 14 ga wannan watan Agusta ne za su yanke shawarar su ta ƙarshe ko su koma bakin aiki ko kuma su ajiye aiki kwata-kwata baki ɗayan su. Tunidan shugaban ƙasa John Rahman Mahamman ya gargaɗi likitocin da su koma kan teburin tattaunawa.
And I believe that government and the medical officers must continue the dialogue on conditions of service to arrive at.
Yace ya kamata likitocin da gwamnati su ci gaba da tattaunawa har a samu matsalaha. Sai dai shugaban ya ce dole ne don abin da za a dace akai a ƙara cikin kasafin kuɗi na baki.
And I want to say for emphasis that I will not authorize any expenditure on wages and compensation not provided for.
Amma dai ina tabbatar da cewa ba zan bada umurni a biya wani kuɗin da kasafin wannan shekara bai tanadin sa ba. Shi ko shugaban kungiyar likitocin Dr. Opoku Adusai cewa yayi.
The country is divided. Those who think that we are right, those who think otherwise, we don't mind. Then our members are more determined to support.
Yanzu kasar da ta dare gida biyu, wasu na ra'ayin mu, wasu kuma na nan na zargin mu. Amma dai mambobin mu sun sha alwashin za su ba shugabancin kungiyar goyon baya akan wannan yaki da suke musu. Babban sakataren kungiyar likitocin Dr. Frank Sribo ya nana ta matsayin nasu.
All they are saying is that they think that the employer is not ready to employ them on proper terms. I wouldn't waste my time on an employer.
Yace abinda mutanen mu suke faɗi shine gwamnati dai bata da niyyar duban bukatun su, shi yasa ba zan bata lokaci kan wanda zai bani aiki amma baya mutunta bukatuna ba. Tuni dai aka fara samun hasarar rayuka sakamakon wannan yajin aiki da likitoci ke yi a fadin kasar baki daya, kuma talakawa na nan na shan wahala akan wannan abu. Wata da ta kawo danta a asibiti ta yi kuka tana neman taimako kamar haka. Ku taimake ni, in ba haka ba sai dai in koma da shi gida ya mutu. Ku yi hakuri ku duba mini shi.
Me mami uwa no uyo. Ha ayata na kifi ya ina bugu lazi.
Gashi nan tsohuwata tana nan za ta mutu, muka zo da ita a nan asibitin. A gaskiya wannan abin tausayi ne da ya kamata a tausaya mana. Kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane suna nan suna kira ga likitocin da su koma bakin aikin su, kuma su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin sannan su bada kai bore ya hawo. Baba ya koma kiri sashen Hausa na murya Amerika a Accra, Ghana.